الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك وديتا تبتا الله سبحانه وتعالى فرق ودك لشي أكن وديتا تبتا الله الصمد أسع وندتشكن في انصدهولي ونصيبا مدام مكداو ونشي قبل كرات اللتافين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. wannan safiya ta asabar yau muna 23 ga watan jima'il akhira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 442 a kidan miladiya yau shi daga watan 2 shekara ta 2021 inda zamu tashi babu na 37 babu man afa al ulama باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. باب ندزي ما قلنا كان شيء من أطاع العلماء دكوان دي لا أجمالمي والأمراء دشوا جبني في تحريم ما أحل الله ورن حرمت أبين دا ألا يحلستا أو تحليل ما حرم الله هو حلست أبين دا ألا يحرمتا فقد اتخذهم أرباب من دون الله دو هكيف آيالي إيسو أبابا بوتا تارد الله كوكو مكو ما بايان الله وانن بابي بابا أبين دا مالي كيسو يتبتر دبوت وانن بابي شيني يمك بياني أكان wani nau'i daga cikin nau'o'in ibada ita ce da'a. Da'a nau'i ne daga cikin nau'o'in ibada, bal da'a kusan ma ita ce wato kaman ka ce madaran ibada gabaki daya. Saboda idan ana magana akan ibada ana magana akan bin Allah ne ko kuma hannuwa daga abin da ya hana, wanda kuma wannan shine halas bi haram. Duk wanda ya dauke Allah abin bauta ya fadi la ilaha illallah, to babu shakka abin da la ilaha illallah nan take nufi shine ya da'anci Allah, ya bi Allah cikin abubuwan da Allah ya ce a yi, ya nisanci abubuwan da Allah ya ce a bari. Haka nan wanda ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, babu shakka abin da hakan yake nufi shine zai da'anci annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin umurcensa, zai kuma nisanci hanahanansa. Wannan shine abin da da'a take nufi. To sai aka yi rashin dace, sai waɗansu suka ɗauki waɗansu daga cikin malamai da shuwagabanni sai suka aje su a matsayi irin na allantaka, wato suna iya halastawa suna iya haramtawa. To a wannan babi shirka da Allah subhanahu wata'ala ta shigo. Saboda duk wanda za a yi mada'a, dalilan da ke sa kai da'a dalilai ne guda 4 zuwa 5. Dalili na farko shine soyayya. Duk wanda zai ce maka kai kai ko ya ce ka bari ka bari, to babban abin da ke jagorantan bawaye wannan dalili na farko soyayya ce. Wanda ka gamsu ka kaunace shi a cikin zuciya, to wannan yana iya sanya ka kai ko ya sanya ka ka bari. A karkashin wannan soyayyar muke da'a ga Allah subhanahu wata'ala. Idan Allah ya ce mu yi saboda muna son Allah sai mu yi, in ya ce mu bari saboda muna san Allah sai mu bari. Haka nan idan annabi ya ce mu yi sai mu yi saboda soyayya, idan yace mu bari sai mu bari saboda soyayya to duk wanda ya kaunaci wani sama da Allah to wannan zai iya halasta mishi abinda Allah ya haramta zai kuma iya haramta mishi abinda Allah ya halasta to idan yayi da'a ta wannan babu to an samu shirku ta'a an samu shirka a cikin da'a ga Allah an samu shirka saboda menene idan dai da a ce kololuwan soyayya ga Allah take to dole ya zama abinda Allah ya halasta shi kadai shine halal abinda Allah ya haramta shi kadai shine haram to idan aka samu wani ma zai iya halastawa wani ma zai iya haramtawa kuma dauki abin halal ko haram ko ma bayan Allah to la shakka wannan shi ma an kaunace shi sama da yanda ake kaunan Allah ko kuma an kaunace shi kamar yanda ake kaunan Allah wannan shirka ta shigo a ciki kofa ta biyu dake jawo ai da'a ita ce kofan girmamawa ta azim wani zaka girmama shi koda ba din kana san shi ba amma irin girmamawa da kima da haiban shi dake cikin zuciyarka zai sanya idan ya ce abu kaza daidai ne sai ka dauka daidai ne kuma kai in ya ce abu kaza ba daidai bane sai ka dauka ba daidai bane kuma ka bari to babu mai kololuwan girmamawa a cikin zukatan mummune kaman Allah subhanahu wataala to yayin da aka samu matsala sai wani koma bayan Allah ya rika cewa abu kaza ma mai kyau ne alhalin kuma ya ci karo da abin da Allah ya ce mai kyau ne Allah ya ce bai da kyau sai wani ya ce mai kyau ne ko kuma Allah ya ce mai kyau ne sai wani ya ce bai da kyau sai kuma bawa ya dauki wannan din ya da'a kan wannan ya nuna yana girmama wannan bawon sama da yanda yake girmama Allah wannan ita ma kofan shirka ta shigo a ciki wani lokaci abin da ke jawo da'a shine kwadayi abin da muke nufi da kwadayi wani abu kake so daga wani wannan yasa kai ta mishi da'a kai ta sallama mishi kanka kana bada kanka gare shi in yace kai ka bari in yace ka bari ka bari to idan wannan kwadayin da abin da ke gurin bawa ta sanya bawa ya rika bin wani a cikin saban Allah cikin halal da haram to shi ma nan ya dauke shi abin bauta koma bayan Allah haka nan kuma tsoro kofa ta hudu kenan wani lokaci tsoro kawai ke diban ka sai ka rika bin wani koma bayan Allah hal ya halasta maka haram kuma ka dauka halal ne ko ya haramta maka halal ka dauka haram ne to duka waɗannan abubuwan da na kawo sune raka'izul ubudiyya duk wata bauta da ake ma Allah a karkashin su ake ma Allah subhanahu wataala a karkashin soyayya da girmamawa da kwadayi da tsoro ne da haka duk wanda ya halasta haram aka bi shi ko ya haramta halas aka bi shi alhalin ta kofa ɗaya daga cikin waɗannan kofofin to an dauke shi abin bauta tare da Allah subhanahu wataala kofa ta biyar din ita ce kofan a tarsa saka sai kai da'a ko a fi karfinka sai kai da'a amma zuciyarka ba ta yadda ba to irin wannan idan aka tarsa sabawa a wurin halasta haram ko haramta halas to irin wannan yana da hanzari a wurin Allah subhanahu wataala abu ne sananne a cikin littafin Allah ko a cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abu kaza halas ne sai aka tarsa sabawa sai ya haramta ko kuma abu kaza haram ne sai aka tarsa sabawa sai ya halasta an tarsasa shi an fi karfin sa to wannan yana da hanzari a wurin Allah subhanahu wataala to shi ya sanya da'a ga baki dayanta ta Allah ce ita ce asali duk wani wanda ake bi koma bayan Allah to da'an da ake masa tana raka da'a ga Allah ne subhanahu wataala shi yasa ko sabani aka samu ka'ida ga mammiya ita ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi war rasul ko sabani aka samu zuwa ga Allah da manzo ake mai da shi da haka da'a asalinta ga Allah take subhanahu wataala ba kuma shi da abokin tarayya a wannan kofin kuma wannan shine ma'anar la ilaha illallah kuma shine ma'anar muhammadur rasulullahi kai da zaka bi Allah kai mishi da'a abinda yace halas ne halas ne abinda yace haram ne haram ne abinda manzon Allah ya ce halas ne halas ne abinda manzon Allah ya ce haram ne haram shine ma'anar la ilaha illallah kuma shine ma'anar muhammadur rasulullahi to sanya ma'alla kishiyoyi akan wannan to shirka ce daga cikin nau'o'in shirka kaga ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma da'an da muke masa ai dan Allah ne yake yi mishi da'a kuma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah Allah ne ya bada izini yace ai ma'annabi da'a to da'an da ake ma'annabi ma yana bin da'an Allah ne subhanahu wa ta'ala may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah kaga Allah ne ya bada umarni ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan haka wannan abin da ya kamata kowa ya gane kenan cewa da'a ta Allah ce duk wata da'a da za a yi to ta ya wajaba ta raka da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da'an da ta sha banban ko ta ci karo da da'a ga Allah to wannan kuma nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka musamman in ya fito a cikin waɗancan kofofi guda hudu da muka yi bayani a baya to shi yasa sai malam ya bude wannan babin yace man afa'al ulama duk wanda ya da'a ga malamai malamai kamar yadda muka sani su ne wato ainihin masana nassosan Qur'ani da sunna kuma aikin da Allah ya ba su shine su bayanin nassin Qur'ani da sunna aikin su na farko kenan aikin su na biyu shine su ijtihadi wurin tsatso hukunce da fahimtar nassin Qur'ani da sunna akwai nassi ya kaskashi biyu akwai nassin da yake karara to waɗannan malamai haƙƙin su ne saboda su suka fi kowa fahimtar kusurorin shari'a da dandanan sa da gardin sa da sakonnin da ke ciki su suka fi kowa fahimta to aikin su na farko za su yi ma al'umma bayani cewa ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce ga abin da Allah ya halasta ga abin da Allah ya haramta za su yi bayani aiki na biyu kuma akwai nassosan da suke ba karara bane ko kuma waɗansu nassosan a zahiri sun ci karo da juna a zahiri to su kuma malamai sai su yi ijtihadi sai su haɗa waɗannan nassosa sai su fitar da hukunce na shari'a halas da haram aikin su kenan da haka wannan babi na biyu shine babin ijtihadi abinda yake ko dai babu nassi karara akai ko kuma a zahiri nassosan da suka zo akwai kaman alaman cin karo da juna to sai waɗannan malamai su kalli waɗannan nassosa sai su ga yanda za a hada su sai su fitar da hukunce na shari'a kan wannan a wannan babin shine babin ijtihadi amma babi na farko babu wani ijtihadi abinda ya zo karara a cikin littafin Allah ko a cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama aikin malamai a wannan lokaci sai su bayani akan sa su kuma shugabanni aikin su da Allah ya daura musu shine su tursasa ayi da'a ga Allah kuma su dauki hukunci idan aka ƙi yin da'a ga Allah shine aikin shugabanni shi yasa malai ya kawo shi nan man aqal ulama'a wal umara wanda ya da'a ga malamai su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya faɗe su a cikin faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum su ne malamai da shugabanni malamai su ne wulatul amri fi hayatin nasi fi dinihim su ne suke kula da al'amuran mutane a cikin addininsu shugabanni su ne suke kula da al'amuran mutane a cikin duniyarsu wancan a cikin addininsu wannan kuma a cikin duniyarsu idan kuma Allah ya ce maka aka sami malami shine shugaba to kaga ya zama yana da ƙarfi guda biyu kenan irin yanda sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali suke da sauran sahabbai kaga su ne shugabannin kuma su ne malama to kaga suna da waɗannan kofofi guda biyu to iya aikin da Allah subhanahu wataala dora malamai kenan da shugabanni to idan kai rashin dace shugabannin nan da malaman nan sai suka halasta abin da Allah ya haramta ko suka haramta abin da Allah ya halasta sai kuma aka yi musu da'a akan haka to duk wanda ya musu wannan da'a yayi nuni akan cewa ya dauke su kishiyoyi tare da Allah subhanahu wataala dan da malai yace faqad ittakhadhum arbabam min dunillahi arbab jam'i ne na ar-rabb ar-rabb shine al-ma'bud ar-rabb shine al-ma'bud shine abin bauta duk da kasancewan ba ko da yaushe ne ar-rabb idan yazo zai zama al-ma'budu ba amma kamar wani a mafi yawan lokaci yana daga cikin kalmomin da yake idan kaga ar-rabb da al-ma'budu daban to kowanne yana da cin ma'anansa ar-rabb sai zama abin da ke da alaka da rububiyya al-ma'budu kuma ko kuma al-ilahu kuma sai zama abin da ke da alaka da uluhiyya kaman kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kaga an ce rabbin nas sai kuma aka ce ilahin nas da aka rabbu cin abin da ke da alaka da rububiyya aikace aikacen Allah ilahun ilahin nas cin abin da ke da alaka da uluhiyya bautan Allah subhanahu wataala amma a mafi yawan lokaci in kaga an kawo ar-rabb kawai to yana daukan ma'anan kuma al-ma'budu in kaga an kawo al-ma'budu yana daukan ma'anan ar-rabb da aka irin kalmomin nan ne idan sun hadu sai kowanne ya ja ma'anansa in sun rabu sai wannan din ya hada da ma'anan wancan kaman a ce al-islamu da al-iman in kaga an kawo al-islam da al-iman a wuri daya to ana nufin al-islam aikace aikace na gababba al-iman aikace aikace na zukata amma in aka ce al-islam kawai to ya hada da aikace aikacen zuciya da aikace aikacen gababba in aka ce al-iman kawai ya hada da aikace aikace na zuciya da aikace aikace na gababba to a irin nan ya ce faqadatta kabahum arbabun min dunillahi wato ya rike su ababen bauta tare da Allah kaga ayar Qur'ani mai girma sai ishara zuwa ga wannan ma'ana a cikin al-Qur'ani Allah yana cewa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyyina arbaban me ma'anar arbaban ma'budan bai umurce ku ku dauki annabawa da mala'iku ababan bauta ba kuma shine yazo a cikin wata aya da zamu karanta ta a cikin wannan ittakhadhu ahbaran wa rubbanan arbaban min dunillahi sarki malaman su da masu ibadan su su zama arbaban bi ma'ana ababan bauta tare da Allah sannan a cikin hadisi manzon Allah yana bayanin tambayoyin cikin kabari yana batun cewa sai mala'iku guda biyu su zo fa yatihi malakani fa yas'alanihi sai mala'iku guda biyu su tambaye shi man rabbuka me ma'anar man rabbuka man ma'budu waye abin bautanka wa kake bauta ma a duniya to da ka duk wanda ya riki malamai da shugabanni yayin musu da'a cikin abin da Allah ya halasta su suka haramta ko cikin abin da Allah ya haramta su suka halasta to ya dauke su azamar mota tare da Allah shine yake cewa qala ibn abbas sayyidina abdullah dan abbas ya ce yushiku an tanzila alaikum hijaratun min as-sama kadan ya rage kadan yushiku ma'anarsa shine abu ya kusanto karuba karuba ya kusanto yana gabda an tanzila alaikum hijaratun min as-sama duwatsu daga sama su fado muku wato Allah yana gabde muku ukuba daga sama aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ina fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wata quluna qala abubakar wa umar ko kuma kuna ga yamu mai abubakar da umar sun ci yace kadan ya rage Allah ya muku ukuba saboda kuna neman ku gwama da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da'a ga abubakar da umar ila kun gane wannan wannan asalin sa sayyidina abdullahi dan abbasin kamar da yazo a cikin sayyid muslim ya kasance yana fifita aikin haji na nau'in tamattu'i kun san aikin haji ya kaskashi akwai ifradi akwai kirani akwai kuma tamattu'i ba ina son bayani akan waɗannan nau'o'in bane dan wannan mas'aloli ne wanda suke da alaka da fiqh to amma dai a takaice ifradi shine ka shirya kayanka zaka tafi aikin haji lokacin da kaje miƙa ce zaka daura ninya sai ka ce labbaika hajjan ya Allah na daura ninya zan yi aikin haji shi kadai kenan dan haka yayin da ka isa garin makka zaka je kai dawafi dawafil qudum wannan dawafi kaman ka ce tahiyatul masjidi wannan dawafil qudum ake kiran shi dawafi ne na isa dakin Allah kamar wannan gaishe da dakin Allah ne ka zo kai reportin cewa ka zo shine ma'anar wannan tawafin shi wannan tawafin ba shi daga cikin aikin hajjin ka ila an fahimta sai kuma in ka so kana iya yin sa'ayi safa da marwa shi wannan sa'ayin safa da marwa shi kuma wannan na aikin hajjin ka ne kai saboda shi safa da marwa ba a yin nafilan sa kana kuma iya jinkirtawa ka kiyin safa da marwa din har sai ranar 10 ga wata to idan kai wannan dauka a ce ka je maka ranar 1 ga watan Zulhijja to haka za ka yi sai ka zauna cikin ihramin ka cikin wannan kayan da kake gani da wannan dan giftan naka da dan wannan mayafin abubuwan duk da suka haramta mu mai aikin haji kai ma sun haramta maka ba yanke kumba ba shafa wani abu mai kanshi ko tarare ko sabulu babu neman aure ba za ka ga wata yarinya a lokacin nan kace to da Allah ki ba mu daidaita babu wannan da dai abubuwan da suke muhazuratul ihram har ya zuwa ranan da yake ranan 10 ga wata in bayan an fita Mina an je an zo ranan 10 ga wata an yi jifa an zo an yi dawaful ifaba dawaful ifaba shine rukuni daga cikin rukunin aikin haji to daga nan sai kai sa'ayinka sai kai aski ka gama aikin hajin ka to wannan shine ifradi a takeici akwai kuma kirani kirani shi kuma shine ka cakuɗa aikin haji da umara amma aiki daya zaka yi amma niyya biyu kai inda mai ifradi din can yi kuma ka zaka yi amma kai kuma niyya biyu kai zan yi kirani shine na shigar da umara cikin aikin haji dan haka idan ka zo miƙaci sai ka ce labbaika hajjatan fi umara umratan fi hajj ko makamantan wannan ya Allah ne niyan zan yi umara da aikin haji lokaci daya to da haka duk aikin da kai kana son ne a raba maka ladan duk aiki daya a raba maka biyu ko kuma a baka ladan umara kuma a baka ladan haji to sai nau'i na uku tamattu'i tamattu'i ita kuma ita ce idan ka sanya kayanka ka je miƙaci sai ka ce labbaika umratan ya Allah na daura niyan zan yi aikin umara ka ga baka magana aikin haji kwata kwata to yayin da ka je makka kai sai kai dawafin ka dawafin umara ne kai sa'ayi safa da marwa kenan shi ma na umara ne in ka gama sai kai aski da haka ka koma kayan ka ni gida kenan sai ka dauki riganka ka sa in ma ka je da matanka kuna tare a daki daya duk ba matsala in ma aure zaka nima kana da daman da zaka nima auren kana nan dai a makka sai dai ka je ɗakin Ka'aba kai dawafi kai ibadu kai sallah ka dawo kuma duk abin da ka san da ya haramta maka ya halasta su yanke kumba su sanya turare su aski su duk ya halasta komai zaka yi abin ka har sai ranar 8 ga wata sai ka cire waɗannan kayan naka ni gida sai ka dawo da ihramin nan naka bayan ka shiga ɗaki kayi wanka kayi wane ne a ɗakin ka masaukin ka sai ka ce labbaika hajjan ya Allah na daura niyan zan yi aikin haji daga nan sai ka fara talbiya kuma sai a fita Mina to waɗannan nau'o'i kuke nan na aikin haji to sai ya kasance sayyidina Abubakar da Umar su suna fahimtan wanda yafi falala a ciki shine ifradi wancan wanda muka yi magana na farko su abin da suke cewa shine ba sa son a wofin tadda ɗakin Allah saboda idan ya kasance kowa za a kwadaitar da shi ta yin tamattu'i ko ya ta yin kirani to kenan mutane ba za su riƙa zuwa umara ba kun fahimta ba za su riƙa zuwa umara ba sai dai kawai su riƙa hada umaransu da haji zai kai ga lokacin da kenan ma za a rasa masu zuwa umara tunda kowa zai ce kawai bari in bari sai lokacin haji in na je sai in hada umara ta da haji na kun gane yake mun sai suka ce maimakon haka ai aikin hajin kadai ka tabbatar da cewa akwai kuma wajibcin umara a kanka saboda kamar yadda aikin haji yake wajibi haka umara ma take wajibi da haka wanda ya je sauke faralin aikin haji ya san akwai wani haƙƙi na umara kuma a wuyan shi da haka dole kuma ya nemi wani lokacin da ba na aikin haji ba ya tafi ya aikin haji ya tafi ya umara kun gane hikiman nasu wannan shine abin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka tafi akai amma a cikin nasosin shari'a a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to suna nuni akan cewa tamattu'i yafi falala domin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rika nuna nadama da bai dauko tamatti ba shi annabi kirani kirani menene kirani shine kamar nan ce zaka shafa abubuwan guda biyu amma kuma kana da hadaya zaka kora hadaya in ka je sai kai hadaya to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko kirani sahabbai da dama ma sun dauko kirani waɗansu sun dauko tamattu'i waɗansu sun dauko ifraji da aka zo aikin da aka zo garin makka sai annabi ya ce duk wanda ya san man fafa bil bait duk wanda ya san yayi dawafi wasa'a baina safa wal marwa yayi sa'ayi tsakankanin safa da marwa to tammat umratuhu ko kuma halla sha'a am aba ko ya so ko ya ki ya tahalluli yayi umara ne kawai ba ya ko kaman wato annabi ya soki ifradi a wannan lokacin a wannan hadisin kaman annabi ya soki ifradi cewa da ka dauko aikin haji ne to in dai kai safa da marwa kai dawafi to kawai ka je kai aske kawai ka fita daga cikin ihrami da ka ka koma mai tamattu'i ko ka so ko ka ki sai dai inda matsalan take ga wanda ya koro hadaya shi kuma Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahallahu ga wanda ya riga koro hadaya babu yanda za a yi kuma ya tahalluli saboda sai ya kai 10 ga wata shine hatta yablugha al-hadiyu mahallahu har sai hadaya ya kai ranin shi ranin 10 ga wata kenan to shi annabi abin da yake to amma ya umurci sahabbai duk wanda bai zo da hadaya ba to a wannan lokacin abin nan ifradin ka annabi ya soke shi haka nan mai kirani da bai koro hadaya ba shi ma annabi ya soke da haka abin da ya rige fa a wannan lokacin mai kirani da ya koro hadaya ko kuma mai tamattu'i dama shi wannan mai tamattu'i akan asali ne to haka mun wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita al'amarin tamattu'i ne akan sauran dangogin aikin haji har ma sai da ya nuna nadama akan cewa me yasa ma ya dauko kirani yace la wusta qabaltu min amri mastadabartu masaqtul hadiya wallahi baitin na baro shi litar rani wallahi ma da ban koro hadiyan nan ba wala ja'altuhu umar ni ma da na maida wannan aikin nawa da ya koma umara kaga cin yayi umarni da asoke ifradi da kirani sai dai ga wanda ya koro hadiya nan kuma ya nuna nadaman shi karan kansa yayi nadaman me yasa ya dauko kirani baitin ya baro shi litar rani kila daga baya san falalan tamattu'i akan kirani to da sauran nasusa to sayyidina abdullahi dan abbas ya fahimci wannan da kyau sai ya kasance duk wanda ya zo sai sayyidina abdullahi dan abbas ya rika ba shi fatawan cewa ka je kai aikin hajin tamattu'i kila an fahimta a daidai lokacin da yake shi kuma sayyidina abubakar da umar suna ganin a ai ifradi saboda wancan maslaha su ba nasu suke da shi ba saboda wancan maslaha saboda kar a wofinta da dakin Allah ya kasance za mu yi ta cincirundo lokacin aikin haji amma lokacin ba na aikin haji ba kuma sai a rasa wanda za su rika dawafi ga dakin Allah to shine sai Urwatu dan Zubair Urwatu dan Zubair sai ji sayyidina Abdullahi dan Abbas kaga Urwa tabi'i ne sai ji sayyidina Abdullahi dan Abbas na bada fatawan cewa aje a rika yin tamattu'i shine sai yake ce mishi a'a Abubakar da Umar sun ce ayi ifradi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi tamattu'i kuma ya nuna nadaman sa akan me yasa bai tamattu'i ba Urwatu yace sayyidina Abubakar da Umar su sun ce ayi ifradi shine sai sayyidina Abdullahi dan Abbas yake ce musu yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama kadan ya rage ayi muku ruwan duwatsu daga sama Allah ya muku ukuba aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina gaya muku manzon Allah ce wata kuluna qala abubakar wa umar ko kana ce mun abubakar da umar sun ce to idan dai ka dauki nauyin sayyidina abubakar da umar a ma'aunin musulunci kaga cewa ba su isa a gwama maganan su ya ci karo da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to maganan wani malami ne kake jin kuma in ta ci karo da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganan shi za ta kubuta kuma Abdullahi dan Abbas yana fahimtan a dauko maganan Abubakar da Umar a saba maganan Annabi da shi to akwai yiwuwar Allah ya mana ruwan azaba daga sama to idan mutum ya dauki maganan malamin shi ya fifita ta akan maganan Annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan kaga babu shakka halaka da tabewa ta fada kila an fahimci abin da yake nufi wannan asari haka kusan Sheikh Muhammad bin Abdullah ya kawo shi a cikin wannan littafi amma da dama daga cikin masu sharhin wannan littafi da malaman hadisi ba su ga wannan riwayan da irin yanayin da shi malamin ya kawo ta anan ba duk da kasancen Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah haka ya kawo ta a cikin Majmu'ul Fatawa ya kawo ta a kusan wurare guda uku ko huɗu cikin Majmu'ul Fatawa akwai yadda yake ma har sai da ya ambace ta da isnadin ta cewa al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abdurrazzaq bin Ma'mar As-San'ani daga Ma'mar bin Rashid Al-Azdi daga Qaus bin Kaysan Al-Makki daga Sayyidina Abdullah dan Abbas sai ya kawo wannan magana haka Ibn Taymiyyah ya kawo ta a cikin Majmu'ul Fatawa to amma masadir na hadisi littattafan hadisin dake hannun mu a yau ba da wannan yanayin is abin nan yanayin kalmomin yazo ba kaman yanda yazo shine sayyidina abdullahi dan abbas yana ce musu ne urahum sayahlikuna ina fahimta lalle mutane suna gab da su halaka aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa yaquluna qala abubakar wa umar ina ce musu manzan Allah ya ce su kuma suna ce min abubakar da umar sun ci da haka wannan kofa ce daga cikin kofofin da ke jawo halaka to wannan hadisi ko kuma wannan asari al-Imam Ahmad ya ruwaito shi al-Imam Ibn Abdul Bar shi ma ruwaito shi a cikin bayan bayanul ilmi fadlihi haka nan al-Imam Ibn Hazm ma ya kawo shi a cikin al-Muhalla haka nan al-Imam Tabarani ya ruwaito shi a cikin al-Awsat ala ayi hal dai asari ne wanda yake ingantacci koda akwai yanayin bambancin yanayin riwayoyin dama haka nan asar suke zuwa wani lokaci koda na hadisai ma ballantana kuma abin da yake da alaka da asarin da yake ba na hadisai ba wannan magana na Abdullahi dan Abbas to kuma abin da wannan asari ke nunawa cewa yayin da mutum ya furta wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to hakan yana wajabta maka din annabi sallallahu alaihi wasallama da gabatar da maganan annabi da aikin annabi akan maganan kowa da aikin kowa hakan wajibi ne daga cikin wajiban muhammadur rasulullah in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to hakan yana nuni akan wajibi ne ka fifita maganan annabi sallallahu alaihi wasallama akan maganan kowa ko maganan iyaye ne ko maganan shugabanni ne ko maganan malamai ne matakar da ya tabbata manzon Allah ya fadi to baka da wani zabi sai dai ka fifita maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan maganan kowa da wannan sai ka gane irin kurakuran da waɗansu suke fadawa a ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya ce ai malam wani ba haka yace ba ko kuma a cikin littafi kaza an ce kaza to idan malam wani din ko kuma littafin da kake bayani sanannu ne wurin suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna kokari gurin bin nasi to amma akwai yawan kuma nasi ya boye gare su irin wannan kaga sai ka nemi mu malamin ka gafara ko kuma malam mai wannan littafin sai ka ce rahimahullahu ta'ala Allah ya gafarta masa amma mu ga abin da muka samu a cikin nasi kila an fahimta yawa in ya kasance bai san nasin bane to kaga yana da hanzari a wurin Allah ko kuma ya kasance ya san nasin amma shi bai fassara nassin ta wannan fuskan ba ana samun irin waɗannan ƴan kurakuran wani lokaci kalmomi sai wani ya kuskuran fassara wata kalma idan ka duba littafin Raf'ul Malam na Ibn Taymiyyah duk ya kawo waɗannan kofofin da malamai sukan samu kurakurai ko kuma kaga ana samun sabani tsakankanin malamai kofofi kusan guda goma ne ya kawo kofofi uku yace amma in an buɗa su za su zama kofofi guda goma dalilan da ke sa kaga har ana samun sabanin malamai kaje an ce maka malam wani ya saba da malam wani abinda Ibn Taymiyyah yake cewa duk malaman da suka sani cewa malamai ne na Allah an yi ittifaki cewa babu wanda san rike kama shi sai dai kowa yana bayanin gurgurdan abinda Allah ya fahimtar da shi a cikin wancan kofa ta biyu da muka ce kofan ijtihadi akwai kofan da yake babu ijtihadi a ciki kaman kofofin aqida da mughayyibat da sauransu amma mas'aloli na fiqhu ana iya samun shi wannan hadisi bai inganta ba a gurin sa da haka hanyar da hadisin ya zo mishi hanya ne mai rauni to ya zai yi a wannan lokacin sai dai ijtihadi to yana iya kuskure ma wani nassi kuma wanda yake shi bai san shi ba ko kuma ya kasance ya fassara wata kalma fassaran da yayi ne akwai kuskure a ciki ko kuma ya kasance ya buda ne alhalin wani nassin ya takura ko ya takura ne alhalin wani nassin ya budi dan haka kofofin da yake malamai suke samu irin waɗannan kurakuran suna nan da Ibn Taymiyyah yayi bayanin su a cikin Raful Mala to idan ba irin wannan ba qararaga nafsi daga Allah ko daga annabin Allah to babu wanda ya isa yi raddin maganan Allah ya ki daukan maganan Allah ya ce zai dauki maganan wani daga cikin malamai idan yayi wannan to dayan biyu ne ko uku akwai yuwan cikin halas ne da haram shi wannan malamin ya haramta alhalin halas ne ko ya halasta alhalin haram ne to kai kuma bawa kasancewa tabbas wannan abin halas ne amma ga malamin ya haramta ko kuma kasan wannan abin haram ne amma ga malamin ya halasta ka kuma sani sarai amma saboda soyayyanka ga wancan malamin ko saboda girmamawanka gare shi ko kana kwadayin wani abu dake gurin wannan shugaban ko kana tsoron wannan shugaban sai kai kuma ka biye mishi akan abin da ya halasta ko ya haramta cikin abin da yake sabanin na Allah to wannan a wannan lokacin mutum ya dauki malami ko shugaba abin bauta tare da Allah shirkan kenan dan haka yayi da'a ga malamai ko shugabanni fi tabdili asli din shine halal da haram halastawa da haramtawa akwai kuma ya kasance yayi da'a ne ga malaman ko shugabannin cikin abin da yake ba asali bane ya san cewa halas din Allah shine halas haram din Allah shine haram amma kuma yanzu ina son sai an dauke ni aiki sai mutun ya biye mu wancan shugaban ko wancan malamin akan haramta halas din da yi ko halasta haram amma ya san cewa wannan abin da nake ƙarya nake yi san rai kawai nake bi to a irin wannan lokacin ya zama mai zunubi bai zama ya dauki malami ko shugaba abin bauta tare da Allah ya dai zama mai zunubi hukuncin shi ɗaya da mutumin da yake ya san zina haram ne sai kuma yi ya san shan giya ko shan wiwi ko shan taba haram ne sai kuma ya sha ya san cewa sata haram ne sai yi ai wannan mutumin ba kafiri bane sai dai idan ya dauka cewa wannan abin halas ne to kaga shine kafirci ne so da haka yayin da wani malami ya halasta haram ko ya haramta halas shi ta kofin malami mun kawo kofofi in malamin ya san wannan abin haram ne ya halasta ko halas ne ya haramta kaga wannan shi ma ya kafirta amma muna batu akan cewa shi wannan malamin akwai wa ma bai ma san wannan abin haram bane sai ya ce halas ne ko kuma bai san halas bane sai ya ce haram bai sani ba saboda wancan bayanan da muka kawo a baya to kai yanzu mabi kai ka san wannan abin cewa halas ne ko haram sabanin fatawan malam sai ka ce to na Allah shine gaskiya amma ni dai bar dai a dan rafa kawai dai in ji wannan malamin kawai mu rubu lafiya abin da nake so yi mu ko wannan shugaban abin da nake so kawai yi mu kaga san rai kenan to a wannan lokacin mutum bai kafarta amma mutum ya dauka aini tun da dai malam wani ya fadi wallahi ba wani abin da za a kawo mun in yadda ni maganan malam wani shike nan karshen ta da farkon ta a ce qur'ani ya ce kaza ce ba abin da ya dame ni da wannan hadisin annabi ya ce kaza ce ba abin da ya dame ni abin da malam wani ya fadi shi zan fahimta kuma shi zan aiki dashi to la shakka wannan ya dauki malamai da shugabanni ababen bauta koma bayan Allah to shine har al-Imam Shafi'i a cikin wata magana tasa yake cewa ajmal ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu an yada ahli qawli ahad malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda maganan annabi ta bayyana masa qarara to baya halasta kuma ya dauki maganan wani malami daga cikin malamai ko wane ne wannan malami duk wanda maganan annabi ya bayyana masa ga ta qarara ya ganta ya santa ya fahince ta to baya halasta kuma ya aje ta dauko maganan kowane malami ne a fadin duniya wannan malamin ko koda shine sayyidina Umar ko kuma malamin shi sayyidina Abubakar a nasosan da malamai suka yi ta kawowa akan bin hadisi suna da yawa suna da yawa kowanne malami daga cikin wannan manyan malaman yayi magana wanda ke nuni akan cewa idan an samu hadisi ya aje maganarsa kamar irin al-Imam Abu Hanifa kaga al-Imam Abu Hanifa ya mutu hijira shekara 150 ne hijira na shekara 150 kaga ya shiga cikin tabi'ut tabi'in kuma ya shiga cikin tabi'un yana cikin tabi'ai tunda shekara 150 kuma ya samu shekara sama da 60 a duniya kaga tun sahabbai suna rayi akwai wani ya dauki karatu daga wadansu daga cikin masu sahabbai to sananniyar maganar sa yana cewa idan hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra's wal 'ain yace jini da tsoka ba za su saba masa aka tambaye shi to idan wani abu ya zo daga sahabbai fa yace fa'ala ar-ra's wal 'ain jini da tsoka a gudu ba jiya da baya aka ce to idan ya zo daga tabi'ai fa sai yace su ma mazaje ne mu ma mazaje ne wato muna yin riwaya kamar yadda suke yin riwaya mu haka muke yin riwaya tabi'ai ɗan uwan shi ne sa'o'in shi ne kamar yadda suke ɗaukowa daga sahabbai mu ma kaza mu ɗauko daga sahabbai da haka maganan wani tabi'i ba zai zama hujja akan shi ba shi ma a matsayin shi ne wanda yake yayi rayuwa a zamanin da sahabbai suna nan maganan wani malami wanda suke kansa ɗaya ba zai zama hujja akan sa ba amma maganan sahabi fa wannan ya ce fa'ala ar-ra's wal 'ain ba gudu ba ja da baya maganan annabi fa fa'ala ar-ra's wal 'ain ba gudu ba ja da baya amma in an zo maganan sa'o'in mutabi'ai wanda yake zubi ɗaya muke abinda za su iya fahimta mu ma za mu iya fahimta saboda daga mabubbuga ɗaya muke sha kila kun fahimta yawwa to haka nan al-Imam Malik yayi kwatankwacin irin wannan magana al-Imam Ahmad bin Hanbal sauran manyan malaman hadisi sun yi irin wannan magana duk abin da ya zo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a saba mishi da maganar wani daga cikin malamai wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal to ga ma wata magana ta al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani al-Imam Ahmad bin Hanbal ya mutu hijiran shekara 241 yake cewa ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan yace ina mamaki kaga mutum ya san hadisi ya san isnadi ya san ingancin isnadi bi ma'ana ya san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya san hadisin nan ingantacce ne amma kuma yadhhabuna ila ra'yi Sufyan sai kaga mutum yana tafiya zuwa ga ra'ayi da fahimtar Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri mun yi tarihin shi anan ba ku manta ba a cikin fadl ilmi salaf bijimin malami ne daga cikin malaman tabi'ai ya mutu hijira na da shekara 161 idan aka ce Sufyan al-Thawri duk tabi'ai sukan dawo da baya sukan tafa shi a gaba saboda tsoron Allah da zuhudu da gudun duniya da san Allah da manzanta da zuhudin ilimi da haka suna girmama Sufyan al-Thawri matuƙa to shine al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa amma fa ina mamakin mutum ya san hadisi ya kuma san hadisi ingantacce ne sai ya aje hadisin sai ya ce ai Sufyan ma ya ce to in ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ke maganar Sufyan ba imam maganar Abubakar da Umar ba wa ke maganar Sufyan wanda yake sahabi directly na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuwa tabi'i ne hijira na shekara 161 ya rasu bayan mutuwan annabi da shekara 150 sannan shi ya rasu to kaga ai bai kamata a gwamu maganar shi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wallahu ta'ala yaqul al-imam ahmad kenan fa yace alhalin Allah subhanahu wata'ala yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim yace Allah yana cewa masu saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama su ji tsoron an tusibahum fitnatun kada wata fitina ta fada musu a rayuwar duniya aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta fada musu sai al-Imam Ahmad yake tambayin ɗaya daga cikin ɗalibansa a tadari mal fitina ka san me fitina tunda an ce masu saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ji tsoron kada fitina ta fada musu to mecece fitina sai yace al-fitnatu ash-shirku shine fitinan nan ita ce shirka da Allah wanda zai ji a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sai ya kauda kai sai ya ce ni abinda malamin mu ya ce ko abinda mazhaban mu tace kawai ni shi zan yi to akwai barazanan wannan mutumin sai ya zama mushriki sai ya fada zuwa ga kafirci saboda ko a gurguje haka a ce maka gawa ne ya ce gawa ne ya ce ai ba sai an gaya maka cewa ba za ka dauki maganar wanda kafi so ne yalla kun gane wanda kafi so shine maganar shi za ta fi kima a wurinka idan dai gaskiya ce soyayyanka da annabi da imaninka da cewa shi Muhammadur Rasulullahi babu makawa ne maganar annabi ta fi tadari da kima a wurinka amma yayin da ya zama maganar malaminka na sama da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam to a wannan lokacin wane fi kima kenan malamin ya fi kiman kenan saboda kaga duk wani malami da ka ganshi a duniya malamin musulunci ya samu matsayi ne da ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta rabuwan shi da annabi ne ya bashi wannan matsayin duk wanda ka ganshi yanzu ana ganin shi ana alagafata malam ana gafata malam menene ya bashi wannan daraja ya rabu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce zai zama dan iska ai ba za a kace mishi ala gafata malam ko kun taba ganin ana ala gafata dan shalisho ala gafata dan shalisho saboda menene bai rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma malami ya rabu ne da manzon Allah sai ya samu daraja to ta yaya za a yi ko manzon Allah ya koma kasa da shi da haka wannan nau'in kaskantar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne da haka ka aje malamin matsayin annabin ka mai da annabin matsayin malami to kaga wannan babu shakka shirka shirku ta'a ta shigo a ciki shirka ta da'a ta shigo a ciki da haka babu yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ko yayi sai wani ya ce koma bayan annabi ko kuma ya aikata koma bayan annabi kuma a gabatar da aikin shi ko maganar shi akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-imam Ahmad yake cewa la'allahu idza radda ba'd qawluhu akwai yiwuwan yayin da mutum ya raddin wani sashi daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama an yaqa fi qalbi shay'un min az-zayr fayahlak sai ya kasance nan take sai bata ya fada mu zuciyarsa sai zuciyar shi ta gurbace shikenan sai halaka ta zo masa wato inda hadarin take shine akwai yiwuwan aiki ɗaya ne mutum zai saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin nan kuma shikenan sai Allah ya gurbata zuciyar bawa falamma zaghu azaga Allahu qulubuhum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu shikenan daga lokacin kuma mutum ya tabe ya lalace ya halaka Allah ka shiryar da mu wannan afari ko kuma wannan maganan al-Imam Ahmad shi ma malam bai fadi inda ya tusgo shi ba amma al-Imam Ibn Muflih ya kawo shi a cikin al-Furu haka ne Ibn Najjar al-Hanbali shi ma kawo shi a cikin sharhin al-Kawakib al-Munir mala ya ce ana Adi ibn Hatim daga Adi ibn Hatim babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam Adi ibn Hatim bin Abdullah al-Ta'i mutumin tayyi ne al-Ta'i kamar yadda muka sani shi Adi wato wani irin sahabi ne wanda yake ya sani gurin kyauta da tsarkin zuciya yadda kasancen shi da kirista ne amma Allah ya mishi gamdakata sai ya musulunta ya zo yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana daga cikin masu daraja matuƙa cikin sahabbai annahu sami annabi sallallahu alaihi wa sallama ya qara'a hadhihi al-aya shi sayyidina Adi ibn Hatim ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wannan aya اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم cewa kirista yahudu da kirista sun riki ahbarahum ahbar jami'i ne na hebru ko habaru habaru ko hebru hebru shine malami mai zurfin ilimi irin sayyidina abdullahi dan abbas a cikin wannan al'umma kaga hebrul umma ake kiran shi wato malami mai zurfin ilimi to shine Allah yake bada labari cewa yahudi da kirista sun riki ahbarahum malaman su wa ruhbanahum da masu bauta akwai wanda zaka gansu ba malamai bane amma su akwai bautan Allah sai ga wani ya barge mu sosai in ka ganshi kai zaka dauka shine Sheikhul Islam Madani amma ba malami bane amma karfe uku yake zuwa masallaci ye salloli ye karatun alqur'ani ye lazimi ye wani in aka gama sallan asubahi ya dauna ci gaba da bautan Allah in aka fita ya share masallaci ya zazzaba ruwa a butoci sannan ya koma gida in ya koma gida sai yayi walha kuma a gida ya karya yayi walha sannan ya dan kwanta karfe 12 da kwata ya fito masallaci ya nafilfili yi kaza yi kaza yi kaza dabi'a sa kenan ga kyauta ga sakin fuska ga zumunci ga wani ibadu kenan amma ba malimi bane ai ana samun wannan ko kaga mutum ba malimi bane amma akwai ibada to gurin yahudu da kirista sai suka dauki waɗannan ababan bauta koma bayan Allah idan an ga mutum na Allah ne salihi ne ko malimi ne sai a koma kuma ana bauta mishi kamar yadda ake bauta ma Allah subhanahu wataala zaka ji bautan da ake nufi anan to lokacin da takaba barun arbaban min dunillah sai rike su ababan bauta koma bayan Allah wal masih ibn maryam haka nan kirista sai rike annabi isa abin bauta koma bayan Allah to lokacin da adi bin hatim ya zo manzo Allah yana karanta wannan aya faqultu sai nace faqultu lahu sai nace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna lasna na'buduhum ayya manzo Allah mu ba ma bauta ma malaman mu da masu bautan mu lasna na'buduhum mu ba bauta musu muke yi amma ku lura da nassin qur'ana qur'anin ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ma'budan ne ko arbaban to kaga ashe arbaban shine ma'budan shine ma'budan tun daga shi qur'ani ya ce arbaban sai gashi shi kuma adi bin hatim yana cewa ai asali mu ba ma bauta musu ashe ma'anan arbu shine al-ma'bud sai ya ce mu ba ma bauta musu me yasa ya ce ba ya bauta musu saboda irin wahamin da ke cikin zukatan mafi yawan mutane a yau in aka ce wani ya bauta ma wani shi yana dauka kawai sai wanda kai mishi sujada ko kai mishi ruku'u ko kai yanka gare shi to shine ka bauta mishi kenan ila kun fahimta sai mutane suka takaita bauta kawai akan in dai ba sallah kai ma mutum ba to za a iya ce ka bauta mishi ai sallah kadai ne in ka yi ma mutum kai mishi ruku'u ko kai mishi sujada shine ka za a ce ka bauta mishi amma ba ka ba za a ce ka bauta mu ba ka bauta mu mutum ba su san cewa duk wanda ka bashi kofan halastawa da haramtawa shi ma ka dauke shi a gaban bauta tare da Allah duk wanda ya samu matsayin ya halasta ko ya haramta to shi ma wannan ya zama abin bauta koma bayan Allah anan ne dagutan cike fitowa kamar yadda zamu ji a babin gaba insha Allah duk wanda ka bashi kofan tsara hukunci da dokoki shi ma an dauke shi abin bauta koma bayan Allah an dauke shi abin bauta koma bayan Allah haka nan kuma wanda aka yi mishi jira da ruku'u ko aka yi mishi yanka ko aka yi bakance gare shi ko aka dogara gare shi ko aka nemi taimakon cikin abin da yake babu wanda ke iya yi sai Allah shi ma an dauke shi abin bauta koma bayan Allah kila an fahimta to shine sai Abi bin Hatim sai ya ce inna lasna na'budu ai mu ba ma bauta ma malaman mu da masu bauta a cikin mu to annabi ya gane an samu matsala bai fahimci nassin ba qala sai annabi ya ce alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu ashe malaman ku da masu bauta a cikin ku ba sukan halasta ba sukan haramta muku abinda Allah ya halasta ba ko kuma sai ku dauka eh wannan abin haram ne kun gane malaman ku da masu bautan ku ashe ba sukan haramta muku abinda yake halal bane abu halas ne a cikin littafin Allah amma sai malaman ku su yi meeting sai su ce to mu ce abu kaza haram ne ko kuma sai ku ce eh to mun yarda amma fa gashi a cikin littafin ku kuna karantawa halas ne amma tunda malaman mu sun ce yanzu haram ne to shikenan ya zama haram wa yuhilluna ma harrama Allah fa tuhillunahu ga kuma wani abu haram ne amma sai su halasta muku sai ku dauka eh abu kaza ya zama halas kuna duba littafin ku za ku ga abu kaza haramun ne amma tunda malaman ku sun ce halas ne to shikenan ya zama halas ba sa yin muku haka sai Adi bin Hatim fa qultu bala sai ce a suna yin man haka wannan sananne ne a cikin addinin Kirista sananne ne a cikin addinin Yahudu sai annabi ya ce fa tilka ibadatuhum to wannan ita ce bautan da kuke musu to kaga wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dace karara da abinda malam ya bude wannan babin shi babin duk wanda ya bi malamai ko shugabanni suka halasta mishi haram ko suka haramta mishi halas ya dauke su ababan bauta tare da Allah to kaga ga nassan da malam ya tsatso wannan ciki rawahu ahmad wa tirmidhi al imam ahmad da al imam tirmidhi su suka ruwaito wannan malai ce fihi wa haka ne ko fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimta al ula masala ta farko tafsiru ayatun nur mun fahimci ma'anan ayan da ke cikin suratul nur fa li hadharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibum fitnatun aw yusibum azabun alim athaniyatu masala ta biyu tafsiru ayati bara'atin mun ji ma'anan ayan da ke cikin suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi athalithatu masala ta uku at-tanbihu ala ma'anil ibada allati ankaraha aji mun fadaku da ma'anan ibadan da da shi Ali bin Hatim yace ba ta to yanzu mun fadaku da ita shi Ali bin Hatim aka ce an bauta ma mutum shi a da yana tsammanin sai kai mutum ruku'u da sujada to sai muka gane ashe malami ma ya halasta maka haram ko ya haramta maka halas kuma ka yadda akan haka bayan ka san shine sabanin hukuncin Allah kuma ka bi shi akan wannan to shi ma wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in kafirci duk da kasancewan kamar da ne bayani yana da kyau a gane wannan idan ka fahimci ka san cewa tabbas wannan abu haram ne a cikin littafin Allah ko halas ne a cikin littafin Allah amma malamin ya kawo sabanin wannan kuma kai da ka bi shi to kaga wannan ka aje shi a matsayin allantaka ne gurin shar'antawa wannan la shakka kafirci amma wanda zuciyarsa ta san hukuncin Allah ta san wannan abin da malamin yayi ƙarya ne ko dai malamin bai gane bane ko kuma san rai shi ma sai ya sanya san ran sai ya bi amma ya san wannan abin ƙarya ne kuma ya san hukuncin Allah shine gaskiya to wannan bai kafirta ba yana da matsayin shi na fasiki to sai mutum na uku shine jahili shine jahili shi jahili shi bai da ikon da zai rika tantance abu kaza daidai ne ko ba daidai bane dan ba zai iya karantawa ba ballantana ya gani da haka kaga yana da buƙatuwar wanda zai rika haskaka mishi cikin malamai to yayin da malamin shi ya halasta mishi haram ko ya haramta mishi halas sai ya kasance yana dan bakin kokari dai yana dan zuwa gaban malamai in yaji ana wa'azi zai saurara in yazo masallaci zai tsaya ji wa'azi kaga ya bude maka shi kofar da zai tashi daga jahilci to amma kuma sai akai kuskure malamin shi ya halasta mishi haram ko ya haramta mishi halas sai kuma ya bi to wannan yana da hanzari a wurin Allah yana da hanzari a wurin Allah tunda na daidai shi jahili ne amma kuma ya dan bude kofa dai yana dan neman ilimin shi daidai gurgudu yana da danyi yana gengedi yana jan cirbi kila an gane ana bayani ya dan jarabi bai jarabi ba to kaga da babu garaba jaji to wannan ba kafiri bane sai dai a kira shi mai zunubi sai dai a kira shi yana da hanzari a gurin Allah amma jahilin da yake ya san shi jahili ne kuma bai yi abin da zai fitar da kanshi daga wannan jahilcin ba to la shakka idan ya bi wani malami akan halasta haram ko haramta halas to la shakka wannan yayi zunubi ar-rajatu mas'alatu hudu tamthil ibn abbas bi abi bakr wa umar wa tamthil ahmad bi sufyan mun ga inda sayyidina abdullah dan abbas ya buga misali da abubakar da umar a cikin sahabbai a cikin tabi'ai kuma al-imam ahmad bin hanbal ya buga misali da sufyan ath-thawri al-khamisatu mas'alatu biyar ta karshe taghayyur al-ahwal ila hadhihi al-ghaya ka dubi inda al-amura suka caccanza lalacewa ya kai irin wannan matsayin hatta sara inda al-akthar ibadatu ar-ruhbani hiya afdal al-a'mal har abin banta kai cin a wurin mafi yawan mutane sai ya zama bautan da ake ma masu bautan da ake ma ruhban masu ibada sai ya zama shine aiki mafi falala wato samma alwalaya ana cewa wannan ai shine soyayya shine mu mun dauke su waliyanmu ne ai su ne waliyanmu sai a samu masu bautan Allah kawai sai ta bauta musu wai yanzu wannan sai ana dauka shine falala da haka yanzu idan baka da shehi da ka tasa a gaba kake mishi hidima duk abin da ya fadi kawai ka yarda to idan baka da wannan sai a dauka ma kai baka ma gane addini ba da haka dole ne ka samu wani shehi wani wali wanda zaka tasa shi a gaba duk abin da ya fadi shikenan kar kai bincike akai malaka sha ka dubi inda lalacewan al'umma ta kai haka duk abin da malaka ya fadi sai da shi alagafata mala babu jayayya kuma abin da ya fadin nan haka zaka kudurta kuma haka zaka bauta mallan shi sabanin irin wanda ake misali akwai wanda yake na ladabin ilimi kana gaban zaune a gaban malam malam yayi kuskure halar dubbanin neman ilimi ba za ka ce a malam kuskure ba ne kana iya ce alagafata malam kai ka san kuskure ne amma kana iya samun shi a kebe ko dai da niyyar kai mishi gyara idan ya bude irin wannan kofan ko kuma da niyyar kai masa tambaya alagafata malam na taba jin wani bayani kaza kaza ya za a auna shi da wannan bayanin da kai mana a lokacin malamin zai iya gane inda aka sa gaba ko kuma dai mafi karanci ka san abin nan da yake kuskure ba daidai bane so amma ina nufin wanda zai ji malami ya san ya saba manassin Qur'ani da Sunna amma ce alagafata malam kuma abin da malam ya fadi shi ra'ayi kaga wannan ganganci ne kuskure wa ibadatu al-ahbar hiya al-ilm wal-fiqh aka dauka bautan malamai shi kuma wannan shine al-ilm wal-fiqh shine wayewa a cikin addini in ka tasa malami kana ta mishi hidima malami ya kaki ka tara ka shashafa a jikinka gari nan kuna abin nan ne kaje bauchi ka gani ko a garin nan ma akwai su da yawa da haka idan ka tasa irin waɗannan duk abin da ya fito daga gare shi ko kaki ne ko majina ne ko haka za a shashafa a jiki haka za a jika a ruwa ana sha ana waye in an zo ba a hannu da malami kai alhamdulillah ma yanzu muna ganin sujada ake wa malaman ko akwai wanda bai san wannan ba malami ne kuma sujada ake sujadan da ake ma Allah haka ake masa ko ka je fada sujadan da ake ma Allah haka ake a fada kaga dama shi Adi bin Hatim ko a gurin kiristanci sun san wannan sharka ne abinda kawai basu gane ba shine wurin halasta haram ko haramta halas to gari nan ana bauta ma mutane kuma ana daukan yanzu wannan wai shine ka san addini kenan kaga inda lalacin al'umma ya kai haka malike thumma taghayyarat alhalu ila an ubida min dunillahi man laysa min as-salihin kai lalacin ta kai gama har ana bauta wanda yake ba ma salihin bane wadancan ana iya cewa ai malamai ne ai salihai ne na Allah ne su suna da bautan Allah suna da ilimi suna da kaza to lalacin al'umma ta kai ga har bautan wanda ma ba cikin salihai yake ba sai ka samu wani mushriki ne na fadi aji mazinaci ne kowa ya sani amma da rigan shehuntaka sai ga an koma ana bauta masa a garin nan ba muna da irin wannan shehi a dan magaji ba wannan wane ne bai san cewa mushriki ne na karshe wane ne bai san wannan ba akwai wanda bai san wannan ba amma kuma haka nan ake bauta masa kuma kowa san irin bannin da yake yi wata bayin Allah tana fadin cewa idan sun je hidima a gidan duk wanda aka zabo ki aka ce ke ne zaki hidima a dakin wannan shehi to a ranan nan har shafan jikin ki za a rika yi in kin shiga dakin kin kwana ɗaya ko biyu kin fito za a rika shafan jikin ki ma ana neman tabaraki dake anan dan magaji nake biya mu in aka zabo ki aka ce ke ne zaki hidima a dakin shehi shikenan ke fannin ki ya daukaka ita za ta shiga dakin ita za ta share dakin ita za ta kai mishi abinci ita za ta gyara mishi gado ita za ta kwanta a gadan su kwana a dakin tare ta dai zama matan shi na wannan dan lokacin da aka zaba wacce abin ya faru akan ta take bada wannan labari ni take gaya mu wannan labari ni ba wai ina da sha maki na uku ba tace an bautar da mu wani Allah da yawa to kaga wanda yake ba ma salihi ba an kuma ana bauta masa wa ubida bil ma'ana athani man huwa min al-jahilina wurin babin da'a da biyayya har wadanda yake ma cikin jahilai sai kaga mutum gayi nan wani kwarkwar sai a fara kiran shi wai zakiyu ka ganshi ya nadi ba kan gado ka ganshi yana magana ya wuna da lala yana magana ya wungora na dalaluwa daga bakin sa ba kan gado wai amma sunan shi zakiyu ana nan sai a mai da shi ai waliyi ne ka rasa kofan da ake bi a ba mutum abin nan rawanin walitaka shikenan sai akwai ana bauta masa a cikin waɗanda suka gabata can ba wai cikin ta da aiko sa bai wuce shekara 500 nan ba akwai su Ibrahim al-Uryan ana kiran shi Sheikh Ibrahim al-Uryan shi Ibrahim al-Uryan kamar inda kaji al-Uryan Ibrahim na tsarara tambayar shi tadan shi shine idan ya ga jaka sai ya cire wando a bainin jama'a ji ya barbar jaka tadan shi kenan idan aka hana shi sai kwanta yana birgima kasa kuma na rantsa da Allah sunan shi wali cikin waliyai ne wai ku dubi inda batan irin abin da malamin ke nufi kenan inda batan ya kai ga mutane ba ma ka tantance irin wadannan wannan malamin wali wanda zai fito a bainin jama'a ya cire wando ya tsarara zai zana da jaka wai wannan shi ma cikin waliyai ne saboda suna da kudirin cewa ai duk abin da kaga waliyai sun yi kai a wurin ka ne zunubi amma su a wurin su da'a ga Allah ne da haka in kaga yazo yana zina da jaka to yana bautan Allah ne hukuncin shi dai da kai da kake sallah ka duba irin lalacin da lalacin ta kai ga al'umma haka sai kaga malami na zina a ce kai ne kake daukan shi zina a wannan lokacin da'a ga Allah yake a nan garin ba wani gari ba irin wannan maukibi da ake yi wani dan uwa yake gaya min abokin shi ne gaya masa wannan abokin shi bayan an gama wannan maukibi kashe gari ya zo same shi yace wani ina ta neman ka tun jiya nake neman ka yace na kwana cikin damuwa da tashin hankali yace me ya faru yace abin da kuke gaya min wallahi na gan shi da ido na yace idan kun tashi kuna ce mana mu ɗan dariƙa muna kaza to ni na gan shi da ido na yau yace mun gama maukibi sai wani aboki na yake ce mun to mallam idan mun tashi nayi mana bukin din mata biyu ni da kai sai sha wallahi ban shirya aure yanzu ba yace wa yace ba aure ba yace mene yace duk wannan aikin da muka yi tun safa har la'asar zai tafi a banza yace wai kana nufin in zina yace waye ce maka zina sunan shi duk abin da kai a yau in dai saboda san annabi ne to kana da lada yau zina ta koma aikin lada duk abin da kai a yau in dai saboda san annabi kai shi to kana da lada a lokacin ne yace Allah ya tsare shi yace ashe abin da ƴan izala suke faɗi gaskiya ne gashi ya bayyana shine zo ni mona dan uwan yana gaya masa to abubuwan suna da bukatu sai an kalli abubuwan da idan basira kuma sai an nemi taimakon Allah Allah ka tabbatar da rigadigan mu akan gaskiya Allah madaukakin sarki ya azurta mu da da'a gare shi da manzansa sallallahu alaihi wa sallama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum salam akwai tambayoyi ko ku bari sati mai zuwa in dai tambayar yana da alaka da wannan saboda babin gaba yana da alaka da wannan insha Allah afwan okay to so.